Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri. Ku saurara abokanai aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 28 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baba, ne kasar China tana kallo tare da ƙara sha'awa game da takaddama da ke faruwa tsakanin Russia da kasashen yamma akan Ukraine. Wata kotun tarayya ta yi watsi da wani shirin bada hayar miliyoyin eka a mashigin tekun Mexico domin haƙon mai a tekun, ta da mai cewa gwamnatin Biden bata yi la'akari da illar da wannan abu zai yi akan hayaki da ke dumama yanayi ba, lamarin da ya saɓawa dokar kare muhalli. Kana hukumomi a kasar Malawi sun ce akalla mutane 19 sun mutu, kana sama da wasu 100 sun samu munanan raunuka a cikin gundumomi 15 bayan sama da bako guda da aka samu ruwan sama aka bada bakin kwariya da kuma ambaliya mai yawa.
To kanin labaran kenan. A jamhuriyar Niger kuma an so maganin tasirin dokar haramta kasuwanci da fasfaurin man fetur na bayan fage.
Neman mai ne yanzu gashi nan wanda muka saba sayan gana busa hanya, saboda wancan station ba mu iya sayan shi. Mun saba da gana busa hanya, haka nan muna sayan shi tara ɗari. Babban tashin hankalin ma babu ma, inda adda kai shi ma kuma yayi tsada.
Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan yadda masana sha'anin ilimi a Najeriya ke ci gaba da yin tsokaci kan karancin malamai da kayan aiki a jami'o'in kasar.
Wato yawan mukaruwa yake, ya kamata a ce ita gwamnati ta la'akari da yawan mu da ke karuwa a wajen samar da kayayyakin aiki a makarantu da jami'o'i. Abin da muna karuwa, azuzuwan ba su karu ba, kayayyakin aiki ba inganta su ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasar China tana kallo tare da ƙara sha'awa game da takaddama da ke faruwa tsakanin Russia da kasashen yamma akan Ukraine. Girke sama da sojojin Russia 100,000 akan iyakar Ukraine yana ci gaba da haifar da damuwa tsakanin kasashen, cewa Kremlin tana shirin aiwatar da gagarumin mamaya batun da ita Russia din ta musanta. Kasashen na yamma sun yi barazanan kaka ba manyan takunkumin tattalin arziki idan Moscow ta kai mamaya akan Ukraine. Idan yamma ta yanke ta, shin ko Russia za ta iya komawa gabas wurin China domin samun taimako? Tambaya ke nan da Professor Steve Chang, Director China Institute a Jami'ar London, ya ce a shirye Beijing take ta shiga wannan dambarwa. Ya ce China a ƙarƙashin shugaba Xi Jinping tana da manufa ƙarara ta baiwa duniya kariya daga ayyukan kama karya. Kana yake China a jagorancin Xi Jinping ta yi imanin ita ce babbar ƙasa ta gurguzu, kana tana taimakawa ƙasashe masu aƙi da gurguzu. A don haka Russia a jagorancin Vladimir Putin tana da cancanta iri biyu na samun taimako daga ƙasar China. Wata kotun tarayya ta yi watsi da wani shirin bada hayan miliyoyin eka a mashigin tekun Mexico domin haƙo mai a tekun, tana mai cewa gwamnatin Biden bata yi la'akari da illar da wannan abu zai yi akan hayaƙin da ke dumama yanayi ba, lamarin da ya saɓawa dokar kare muhalli. Hukuncin da alƙalin kotun gunduma ta Amurka Rudolph Contreras ya yanke a Washington ya mayar da shawarar bada hayar zuwa ga ma'aikatan harkokin cikin gida domin ɗaukar mataki na gaba. Alƙalin ya ce ya rage wa ma'aikatar ta yanke hukunci akan ko za ta ci gaba da sayar da wurin bayan sake nazari ko ta janye ko kuma ta ɗauki wani sabon mataki. Ƙungiyoyin rajin kare muhalli sun yi na'am da wannan shawara da kotun ta yanke, kana suka ce hukuncin zai baiwa shugaba Joe Biden wata damar aiwatar da gangamin yakin neman zaɓe na daina bada haya akan ruwan tarayya. An fitar da wannan hukunci ne a bikin cika shekara guda da Biden ya bada umarnin shugaban ƙasa akan hayar ruwan tarayya a ƙoƙarin sa na yakar sauyin yanayi. Mun yi farin ciki da kotu ta soke wannan yunkurin da ya sabawa doka, inji Brittany Hardy, wata babban lauya a wata ƙungiyar rajin kare muhalli wadda take kalubalantar sayar da yankin ruwan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Malawi sun ce akalla mutane 19 sun mutu, kana sama da wasu 100 sun samu munanan raunuka a cikin gundumomi 15 bayan sama da mako guda da aka samu ruwan sama kamar da bakin kwariya da kuma ambaliya mai yawa. Shugaban hukumar kawar da bala'i ta kasar Malawi, Charles Kalemba, ya faɗa a jiya Alhamis cewa ana buƙatar abinci cikin gaggawa ga mutane da suke zaune a sansani. Ya ce hasashen da hukumar hasashen yanayi ta yi na nuna za a shiga wani yanayi mai yawan ruwan sama, wanda hakan ke nufi za a ci gaba da samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Kana mutane suna buƙatar inda za su zauna, amma ya ce ana buƙatar abinci fiye da matsugunan domin baiwa mutane da ke sansanin. Sama da mutane 200,000 a cikin iyalai 48,000, wanda galibin su suka rasa matsugunan su ne lamarin ya shafa sakamakon barnar da guguwar ana ta yi, a cewar ma'aikatar kula da kawar da bala'in. Kogin shiri na Malawi, wanda ya taso daga tafkin Malawi ya ratsa Mozambique zuwa kogin Zambeze, ya cika ya batse tare da haifar da ambaliya a wurare da ke kan gangare.
Juma kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. An so maganin tasirin dokar da gwamnatin Nijar ta fitar na haramta kasuwanci da fasakarun man fetur na bayan fage a jihar Agadez, inda ake sayar da litan man fetur din akan saifa 120 kwatankwacin naira 600, inda farashin man ya karu da kashi 20 cikin 100. Ga rahoton da wakilin Muhammadu Mahmuda ya aiko mana.
Ganin tasirin dokar da gwamnatin Nijar ta fitar na haramta kasuwanci da fasakarun man fetur na bayan fage a jihar Agadez, inda aka fuskanci karancin man fetur kin yayin da ake sayar da litan man fetur akan sifa 120 kwatankwacin naira 600, farashin man da ya karu da kashi 20 cikin 100. Duk da cewa Nijar na fitar da man fetur, amma yawancin al'ummar kasar Nijar na sayan fetur ne daga Najeriya. Ga dai yadda masu ababen hawa suka ji da wannan matakin da aka dauka.
Sunana Aminu, wallahi nazo neman mai ne yanzu gashi nan wanda muka saba sai wanga na busa hanya, saboda wancan station ba mu iya sayen shi. Mun saba da wanga na busa hanya, haka nan muna sayen shi dala 100. Babban tashin hankalin ma babu ma. Inda adda koi shin ma kuma yayi tsada da wani wuri 120, wani wuri 130. Wannan dokar gaskiya mu dai ta yi tsauri hakan ga.
Hamza, ga nan nazo shan mai. Eh da muna shan shi da arha na busa hanya. Ga ana sayen shi dala 110, yanzu wani wuri 130, wani wuri 120. To talaka ina iya shan wanga mai. Kamata yayi gwamnati kakin ta dauki wagga doka, sai a samu mafita.
Matakin da bai zo wa da masu sayar da man fetur da dadi ba, inda a hali yanzu suka fuskantar wahalhalu kafin su kai ga samun man fetur din, kuma suka sai da shi da tsada, kamar yadda Suleiman ne da ke sayar da man fetur a Agadez ya bayyana.
Inda aka hawo da wagga doka yau kwana 3-4 mun shiga matsalan mai, mai ya tsa. Yanzu kafin mai ma shigo nan sai ya dogon kiwo, kuma da zai shigo nan ma dai sai ka sai da 120. Amma yanzu ka gani an shiga wani hali. Yanzu kai in ka tafi wata hayya ma sai ka jima kana taya baka samu ma hanya ba. Wasu duk sun tsa. A kwanakin ba mun sai da mai haddala 80-80. Yanzu mun dawo muna sai da shi 120 muke sai da shi.
Kungiyoyin matasa a Agadez na ganin matakin wata hayya ce ta ƙara masu saman kashe wando. Gani yadda dubun matasa ne suka dogara da sana'ar don samun kuɗaɗen shiga. Kamar yadda Ibrahim Idrisa, wanda shine shugaban matasa reshen jihar Agadez.
Mu a matsayin mu na matasa sai mu ce wannan abu ba mu ji daɗin shi ba, saboda reshen aiki da zai kawowa ga dubban matasa da suke cikin wannan sai da mai. Saboda mun san da cewa mutane ba kaɗan ba ne matasa wanda suke cikin wannan abu, kenan ta wannan fanni lalle abu ne wanda ya kawo gurgunta tattalin arziki na matasa.
Tuni dai kungiyoyi irin su Adaidai Sai Wadata suka soki matakin na gwamnati, suna masu cewa kamata yayi gwamnatin ta samar da mafita kafin ta dauki irin matakin, da kuma rage farashin man da kasar take fitarwa kafin daukar duk wani mataki. Muhammad Abubakar, wakilin Adaidai Sai Wadata a Agadez.
Kamun gwamnati a ce ya tseda, dama a ce ya samu wata hanya da ya fuddo wadda ke ita ce zata shiga kan bacin wagar sa. Kamata a ce gwamnati kai tsiya ma wancan mai nashi sauki, wadda yake talakar kansa su kuma busa gare shi za su mabar na haya ba ma sai ya tsira kuwa. Ai wanda ake dauko masu ma can ne suke shi, saukin suna yi a can, ana samun can da sauki yasa samari su kamar nan kansa. To kuma gwamnati hana ke ne fudu wata hanya.
Gwamnatin Nijar kin dai ta bayyana cewa fasakofin man na bayan fage na karya tattalin arzikin kasar ne, tare da baiwa yan ta'adda hanyar samun kuɗaɗen shiga da man za su dinga kai hare-hare a cikin kasar har zuwa Mali da Burkina Faso. Mafari kenan da ta fitar da dokar haramta kasuwanci da fasakofin man fetur na bayan fage. Karshen rahoton kenan. Hamid Mahmud, Muryar Amerika, daga birnin Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmuda, za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amerika a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa rigakafi na uku daga Pfizer da Moderna ka iya taimakawa ainihin wurin rage kwanciyar asibiti ga mutane masu raunin garkuwar jiki sakamakon COVID-19. Sama da alluran rigakafin Pfizer miliyan 1.5 ne suka isa kasar Habasha daga Amurka a cikin wannan lokacin. An samarwa kasar da ke Afirka ta gabas wannan zubin alluran ne a ƙarƙashin shirin COVAX, shirin ƙasa da ƙasa da ke ba da tallafin rigakafi ga ƙasashe matalauta domin samar da daidaito wurin ceto rayuka. Ofishin jakadancin Amurka a Habasha ya ce an shigo da rigakafin ne sau biyu a ranakun 24 da 26 ga watan Janairu, adadin da ya kai rigakafin da mutanen Amurka suka baiwa Habasha zuwa miliyan 6.1 tun daga ranar 17 ga watan Yulin shekarar 2021. Shugaban kula da harkokin asibiti a Paris ya yi tambaya ko shin mutane da ba su karɓi rigakafi ba za su iya biyan wani ɓangaren kuɗin asibitinsu. Ya ce idan an samu magunguna masu inganci kuma a kyauta, shin mutane za su iya kin karɓa ba tare da wani jan kunni ba, yayin da ake fama da kula da marasa lafiya, Martin Hirsch yana faɗa a wata firan talbijin. Sai dai wannan shawararsa ta fuskanci mabambantan martani daga 'yan siyasa da kuma 'yan ƙasa. A ƙarshe, saɓanin matsayinsu na baya, Amurka da ƙawayenta suna ƙara bayyana sakamakon bincikensu na bayanan sirri yayin da suke tinkarar shirin Rasha na kai mamaya a kan Ukraine a yunkurin fatali da aniyar shugaban na Rasha Vladimir Putin ta hanyar fallasa ayyukansa da kuma sauya tunanin duniya game da ayyukansa. A cikin 'yan makonnin nan fadar White House ta buga abin da ta kira ayyukan ɓadda kamanni da Rasha ke yi wurin kai mamaya. Burtaniya ta ambato sunayen wasu 'yan ƙasar Ukraine da take zargin suna da alaka da jami'an leƙen asirin Rasha da suke ƙoƙarin hamɓarar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Ita ma Amurka ta saki wata taswirar wuraren da sojojin Rasha suke kana da cikakken bayani akan yadda jami'ai suka yi imanin Rasha za ta kai hari akan Ukraine da sojojinta da suka kai 175. Masana sun yaba wa fadar White House akan bayyana bayanan sirri da kuma ɗaukar matakan musanta da awar ƙarya kafin a yi su, abinda ake kira riga malam masallaci, wanda ke rage tasirinsu fiye da bayanai bayan aikata su.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da masana da masu sharhi kan sha'anin ilimi a kasar ke ci gaba da yin sharhi akan yadda karancin malamai da ke koyarwa a jami'o'in Najeriya ke kawo cikas wajen ganin ci gaban ilimi mai zurfi a kasar. Ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana.
Masana da masu sharhi akan sha'anin ilimi a Najeriya na ci gaba da yin sharhi akan yadda karancin malamai da ke koyarwa a jami'o'in Najeriya ke kawo cikas wajen ci gaban ilimi mai zurfi a Najeriya. Ko baya ga karancin malamai a jami'o'in Najeriya dai, rashin samun kulawa mai kyau ga malaman da ke koyarwar a yanzu na ci gaba da yin tasiri wajen rashin samun ingantaccen ilimi mai zurfi a Najeriya. Farfesa Abdullahi Bala shine mataimakin shugaban Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta gwamnatin Najeriya da ke birnin Mina, ya yi ƙarin haske akan yadda jami'o'in Najeriya ke fuskantar wannan matsala, musamman na ƙarancin malaman da kuma isassun kuɗaɗen gudanar da jami'o'in.
Abu biyu na ƙalubale wanda muke gani shine batun rashin samun ma'aikata malaman koyar. Saboda wannan shirin na IPPS da aka tura yanzu ya zamanto muna fuskantar wahala sosai wajen samun ma'aikata. Ga wayansu malaman namu suna wucewa, wayansu na rasuwa, amma ɗaukar ma'aikatan yanzu ya yi mana wahala saboda irin wannan.
Wannan dai wata babbar matsala ce da masana harkokin ilimin ke ganin tana da matuƙar buƙatar kulawa ta musamman daga hukumomin Najeriya. Malam Sa'idu Ibrahim mayanan Kwantagora mai sharhi ne akan sha'anin ilimi da al'amuran yau da kullum a Najeriya. Ga abin da yake cewa akan wannan matsala.
Wato yawan mu karuwa yake, ya kamata a ce ita gwamnati ta la'akari da yawan mu da ke karuwa a wajen samar da kayayyakin aiki a makarantu da jami'o'in abin ga muna karuwa azuzuwan ba su karu ba kayayyakin aikin ba inganta su ba malaman ba inganta ba a kara musu yawa ba abin da ya kamata a kula da su ba a kula ba to babu ran da zamu ta cikin wannan
a halin da ake ciki dai mataimakin shugaban jami'ar kimiyyar da fasaha ta Mila Professor Abdullahi Bala ya ce duk da yake suna samun dalibai yan asalin kasashen waje da ke shigowa Najeriya domin karatu a jami'o'in Najeriya to amma ba su iya dauko malamai yan kasashen waje da za su koyar a jami'o'in
daliban mukan shigo da su amma malamai dai musamman a ce daga waje wanda za su zo suna koyarwa yana wahala ko nan kasa daukan malaman ma yana da wahala saboda haka fatan mu cewa cikin kankanin lokaci gwamnati za ta yi wani abu
a bana dai jami'ar kimiyyar da fasaha ta Mila ta yayi dalibai 5000 da kwara 49 a matakai daban-daban na saukar karatun boko Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu ta tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a Amurka saboda annobar COVID-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka. Ko da kwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwuwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu. Sannan za ku ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya ce a ƙarshen watan Fabrairu mai kamawa zai bayyana mace baƙar fata ta farko da za ta zama mai shari'a a kotun kolin ƙasar da mai gurbin alkali Stephen Breyer da ya yi ritaya. Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan sunana Mahmud Lalo. Kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel a nan Amurka ta sa a latilas aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a turance hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar COVID-19 waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai saƙo zuwa ɗakunan kwastomomi misali a otel ɗin Radisson da ke garin Sunnyvale a jihar California Alex Martinez shine manajan otel din.
There's just that like that the fact that they can have items delivered.
Yace akwai kwastomomi da suke jin dadin hakan saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cudanya da bil'adama. To ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a daki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shine shugaban kamfanin Saviyog da ke kera na'urorin mutum-mutumin.
When you get a delivery from a robot, you are not bothering a person
yace idan ka aiki mutum-mutumi ba zai damu kowa ba kuma idan suka tashi kai sakon sukan je da sauri misali cikin minti 5 zuwa 6 ba sa kuma neman customer ya ba su ladan aika ko tukuici sannan a matsayinka na customer idan zaka fita karban sakon a hannun mutum-mutumin ba sai ka ce barin tashi in shirya ba babu wanda zaka dama
you don't have to get dressed for them you're not bothering anybody
To sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum-mutumin akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta.
You have to get the elevator company to come out and modify the building.
Yace dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama wato elevator sun sauya yadda suka dasa na'urar su idan har ana so mutum-mutumin ya ji dadin aiki. Hakan kuma na buƙatar makudan kudade da lokaci saboda haka abinda muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maballi a jikin mutum-mutumin. Saboda samu damar danna maballin bude na'urar hawa sama da kansa. To yadda mutum-mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maballin da ya kamata ya danna da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya kuma da zarar ya isa kofar ɗakin customer da aka aike shi, za a sanar da customer sai fito ya karɓi sakon. Steven har ila yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin.
When you have a robot on your team, it doesn't go home, so it's always there.
Yace shi mutum-mutumi baya tashi aiki ya ce ya tafi gida. Ko da yaushe yana nan, ba a buƙatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare ko kuma masu aiki a ƙarshen mako. Ko da yaushe shi yana nan. Saboda haka ma'aikata na matuƙar son sa, dan yakan ba su dama su maida hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gaban su.
You know, the staff loves it because they're able to focus on the job they're supposed to be doing.
Tuwari layo a jihar ta California, ba aikin otal kawai na urar ta robot ke yi ba. Hasantiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. Sai dai duk da haka masu kera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba. Hasali ma abin da suke shi ne suna sauƙaƙawa mutane rayuwa da kare su daga faɗawa cikin wani mawuyacin hali idan buƙatar hakan ta taso. Wannan kenan. A wani labari na daban, shugaban Amurka Joe Biden ya ce zai cika alƙawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓensa na zaɓar mace baƙar fata ta farko don zama mai shari'a a kotun ƙolin ƙasar bayan da alƙali Stephen Breyer ya bayyana yin ritaya a ranar Alhamis. Yayin wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House, Biden wanda ya yi jawabi kafin alƙali Breyer ya yi magana, ya bayyana irin halayen da yake buƙata ga wacce za ta gaji Breyer.
Person, I will nominate.
Ya ce wanda nake so na zaba zai kasance mutum ne mai cikakkiyar cancanta, hali na gari, sanin makaman aiki da kuma kamala. Wannan zai zama mace baƙar fata ta farko da zan zaba don zama mai shari'a a kotun ƙolin Amurka. A nawa ra'ayin lokaci ya daɗe da yi da ya kamata a ce an samu hakan. Biden ya ƙara da cewa bai zaɓi takamaiman wacce za ta maye gurbin Breyer ba, amma nan da ƙarshen watan Fabrairu zai bayyana. Yana mai cewa zai tuntuɓi shugabannin majalisa da sauran masu ruwa da tsaki kafin ya bayyana zaɓinsa. Alƙali Breyer ya yi ritaya ne bayan da ya kwashe shekaru 28 a kotun ƙolin Amurka. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Anna Rice da Julie Levis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo Ngokarukun Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce salam biyoye Hausa, zargin da jam'iyyar PDP take yi wa APC na yin amfani da tallafin kuɗin mai don yin magudin zaɓe a 2023 zargi ne da bai da tushe balle makama. Sako na gaba ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa. Suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku. Muna fatan ziyarar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai jihar Sokoto ta zama silar samun cikakken tsaro a wannan yanki da ma ƙasar mu baki ɗaya. Sako daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Babangida IBB Giwa da Faruku Mahe Karoga Sokoto, suka ce salam biyoye Hausa, ziyarar da shugaban ƙasa Baba Buhari ya kai jihar Sokoto abu ne mai kyau duk da cewa ziyarar ta zo a makare. Amma kuma rashin isan mai girma shugaban ƙasa Zamfara ya rage ma ziyarar armashi, sannan kuma ya ƙara fito da ƙararar cewa manyan 'yan siyasar Najeriya ba su da alƙawari, sukan yi alƙawari da safe su karya da maraice. Sako daga Hassan Dogon Faci ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa, don Allah ku bani dama in jawo hankalin 'yan uwana al'ummar jihar Katsina da mu watsi da maganar da wasu daga cikin mu ke yi na cewa ba za su yi zaɓe ba kwata-kwata. Na so mu sani cewa ƙuri'anmu ita ce 'yancinmu, da ita ce za mu zaɓi wanda muke so ya jagorance mu. Da fatan za mu fito mu gyara ƙuri'anmu. Sako daga Babandi Mamman Bande tare da Ali Sarkin Yaƙi daga Ghana, suka ce salam biyoyi Hausa, 'yan gudun hijira na jihar Zamfara da ke a Sokoto suna cikin kuncin rayuwa, ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su kai musu tallafin gaggawa. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce, hakika rayuwa sai da rai da lafiya, sannan ake yin komai. Don haka ya kamata 'yan siyasarmu na Najeriya su jingine batun siyasa a gefe su bari, sai mun samu kwanciyar hankali tukun, domin zaben ma ba zai yiwu ba idan har babu sukuni. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baban la takaice, kasar China tana kallo tare da ƙara sha'awa game da takaddama da ke faruwa tsakanin Russia da kasashen yamma akan Ukraine. Girke sama da sojojin Russia 100,000 akan iyakar Ukraine yana ci gaba da haifar da damuwa tsakanin kasashen cewa Kremlin tana shirin aiwatar da gagarumin mamaya, batun da ita Russia din ta musanta. Kasashen na yamma sun yi barazanan kaka ba manyan takunkumin tattalin arziki idan Moscow ta kai mamaya akan Ukraine. Wata kotun tarayya ta yi watsi da wani shirin bada hayan miliyoyin eka a mashigin tekun Mexico domin haƙo mai a tekun, tana mai cewa gwamnatin Biden ba ta yi la'akari da illar da wannan abu zai yi a kan hayaƙin da ke ɗumama yanayi ba, lamarin da ya saɓa wa dokar kare muhalli. Hukuncin da alƙalin kotun gunduma ta Amurka Rudolph Contreras ya yanke a Washington ya mayar da shawarar bada hayar zuwa ga ma'aikatan harkokin cikin gida domin ɗaukar mataki na gaba. Alƙalin ya ce ya rage wa ma'aikatar ta yanke hukunci akan ko za ta ci gaba da sayar da wurin bayan sake nazari ko ta janye ko kuma ta ɗauki wani sabon mataki. A ƙarshe, hukumomi a ƙasar Malawi sun ce aƙalla mutane 19 sun mutu, kana sama da wasu 100 sun samu munanan raunuka a cikin gundumomi 15 bayan sama da mako guda da aka samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ambaliya mai yawa. Shugaban hukumar kawar da bala'i ta ƙasar Malawi Charles Kalemba ya faɗa a jiya Alhamis cewa ana buƙatar abinci cikin gaggawa ga mutane da suke zaune a sansani. Ya ce hasashen da hukumar hasashen yanayi ta yi na nuna za a shiga wani yanayi mai yawan ruwan sama, wanda hakan ke nufi za a ci gaba da samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, kana mutane suna buƙatar inda za su zauna. Amma ya ce ana buƙatar abinci fiye da matsugunan domin baiwa mutane da ke sansanin. Sama da mutane 200,000 a cikin iyalai 48,000 wanda galibin su suka rasa matsugunansu ne lamarin ya shafa sakamakon barnar da guguwar ana ta yi, a cewar ma'aikatar kula da kawar da bala'in.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu amadadin Babu Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.